الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسائك سادوا وأن مجلسي من البركة مجلسي وأن ميكي شرح الكتاب من سنة حسن المسلم وأن يكون شيء أذكار النبوية والأدعية النبوية ويكون شيء zikir rai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi da addu'o'i wadanda yake a munasabobi daban-daban kuma wannan shine darasin mu na 20 wanda muna cikin azkarus sabah har yanzu muna cikin azkarus sabah wato azkiran da ake yi da safe ko da yamma azkarus sabah wal masa za mu tashi akan zikiri na 6 اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وانا حديثي كوانا ذكري يازوني أتكين حديث دا أبو داود دا البخاري دا نسائي دا ابن السني سكر ويتوشي daga Anas ibn Malik hadisin yana cewa Allahumma inni asbahtu ushiduka wannan shine zikirin Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika ya Allah na waye gari ina mai shaida maka ko ina kafa shaida da kai kuma ina kafa shaida da mala'ikunka da suke dauke da al'arshinka wa mala'ikatika da kuma mala'ikunka ushidu hamalata arshika wa mala'ikatak da kuma mala'ikunka wa jami'a khalqik da kuma dukkanin halittunka annaka anta Allah la ilaha illa anta cewa kai ne Allah kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai wahdaka kai kadai la sharika lak ba tare da hada ka da kowa ba wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma muhammad bawanka ne manzanka wannan hadisi kamar muka ce hadisin Anas ne kuma Abu Dawud ya fitar da shi sai dai a cikin isnadin sa a wajen Abu Dawud akwai wani da ake kira Abdurrahman ibn Abdul Majid wani Abdurrahman ibn Abdul Majid zahabi a cikin littafin sa al-Mizan yana cewa la yu'raf to ba a san shi ba kaga kenan majhul ne sannan makhul shi ya ruwaito hadisin daga Anas makhul Abu Abdullah al-Shami shi ya ruwaito hadisin daga Anas ibn Malik wanda shi kuma akwai sabani tsakanin malamin shin ya taba jin wani hadisi daga Anas ibn Malik ko kuma a'a wato tsakaninsa da Anas ibn Malik akwai abinda malamin suke kira as-sama sauraro wato ya saurari wani abu a wajensa ko bai saurara ba Imam al-Bukhari shi yana cewa makhul lam yasma min Anas bai ji wani hadisi daga Anas ba wannan shi ne ra'ayin Imam al-Bukhari amma akwai magana Abu Musir shi kuma yana ganin ya ji daga wajensa sannan Ibn Hibban ya jefi makhul da cewa yana tadlisi ya ce rubbama dallas kuma a cikin sanadin an ana ce babu tasrih bis sama babu abinda yake nuna ya ji hadisin wannan daga Anas ibn Malik saboda haka hadisin koda an tabbatar da sama wato cewa makhul ya ji hadisin daga Anas to kafin akai kan shi makhul akwai illa a cikin sanadin sa shi wannan mutum Abdurrahman ibn Abdul Majid wanda ba san kowa ne ne shi ba sai dai Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin a cikin littafin sa al-Adab al-Mufrad haka da Ibn Sunni a cikin littafin sa Amal al-Yawm wal-Layla sun fitar da hadisin daga Muslim ibn Ziyad Maula Maimuna an Anas ibn Malik radiyallahu anhu wato ta hanyar wani da ake cewa Muslim ibn Ziyad shi kuma daga Anas da wannan sai dai a hadisin makhul ya kare da cewa anna man qalaha hina yusbihu aw yumsi arba'a marratin ataqahu Allahu minan nar ce wanda ya faɗi wannan kalma ko wannan zikiri da safe ko da yamma Allah ta'ala zai yanta shi daga shiga wuta to zai yanta shi daga wuta haka hadisin ya kare arwayar makhul amma arwayar ziyad muslim ibn ziyad sai yace illa ghafarallahu lahu ma asaba min zambihi fi yawmihi zalik wa in qalaha hina yumsi ghafarallahu lahu ma asaba fi tilka al-layla min dhanbi a cikin riwayar muslim ibn ziyad sai yake cewa a ƙarshen hadisin in mutum ya faɗi wannan sau hudu Allah zai gafarta masa laifin da ya yi a wannan yini in kuma da yamma ya faɗa Allah zai gafarta masa zunubin da ya yi a wannan dare wannan shine lafazin riwayar muslim ibn ziyad sabanin lafazin riwayar makhul wanda shi cewa yayi ataqallahu minan nar Allah zai yanta shi daga wuta wannan kuma yace zai gafarta masa abin da ya yi a wannan ranar da kuma abin da ya yi da daddare a wannan dare muslim ibn ziyad wanda yazo a cikin riwayar bukhari a al-adabul mufrad ko kuma riwayar ibn sunni shi kansa majhul ne kamar yadda ibn qattan ya fada shi ba ba a san wane ne shi ba kamar yadda ba a san abdurrahman ibn abdul majid a wancan sanadin na abi daud ba a san wane ne shi ba haka nan arwaya ta biyu riwayar abu daud ita ma ba a san wannan muslim ibn ziyad cewa waye shi ba majhul ne shi yasa tirmizi da ya ka hadisin sai yace haza hadisun gharib kalmar gharib a gurin tirmizi tana nufin hadisi ne wanda yake zaifi in yayi amfani da kalmar gharib daidai take da yace zaif to haza hadisun gharib ai haza hadisun zaif amma abin nan munziri a cikin littafin sa targhib ya kawo cewa tirmizi ya ce haza hadisun hasanun gharib kalmar hasan ta zo a wajen munziri kuma a nuskar da take a hannu babu kalmar hasan wato haza hadisun gharib kuma ya fi dacewa da hukunci a kan shi wannan hadisin wato gharib din da jingina masa rauni shi ya fi dacewa sama da jingina masa cewa hadisi ne hasan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Sahih al-Kalim at-Tayyib ya kawo cewa Tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun gharib to wannan kalmar ta mafi ta munziri girma hadisun hasanun sahih har da cewa hadisin akwai rauni a cikin isnadin sa shi yasa za mu ga Sheikh Nasiruddin Albani a cikin littafin Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa hadisi na 1041 ya raunana hadisin na hadisi ne wanda yake ta fuskar isnadi ba tabbatacce ba ne wanda zai iya cewa to a karfafi riwayar makhul mana da ita riwayar muslim ibn ziyad abinda zai hana a karfafe ta shine illar an same ta wato can ana ganin kamar makhul tsakaninsa da Anas akwai wasida akwai wani wanda bai faɗa mana ko wane ne ba to nan in aka samu wannan tabaka din wanda yake mashhur ko yake da illa to yana iya yiwa ya zama shine wasidar a can wanda ba a faɗa ba kaga hadisin ya koma isnadin sa guda ɗaya ne kuma kon ka jigai guda biyu ne dan muslim ibn ziyad zai iya yiwa shine dai can tsakanin makhul da Anas shi yasa ba za a ce isnadi na biyu ya karfafi isnadi na farko ba saboda ka wannan hadisi ne wanda yake dhaifi ma'anarsa kamar yadda muka ce yana cewa Allahumma inni asbahtu ushiruka wa ushidu hamalat arshika ya Allah na waye gari ina shaidar da kai ina kuma shaidar da hamalat arshika wadanda suke dauke da al'arshinka wa mala'ikataka da mala'ikunka wa jami'a khalqika da dukkan halittunka hamalatul arsh ubangiji ta'ala ya ambace su cewa yahmilu arsh rabbika fawqahu yawmidin samaniya mutane mala'iku takwas ko su takwas suna dauke da al'arshin ubangijinka sama da su ibnu abbas an ruwaito yana cewa fawqahum yawma idhin thamaniya yana cewa thamaniyatu suquf min almalaika la ya'lamu iddatahum illa allah ibnu abbas yace thamaniyata da aka ce fawqahum yawma idhin thamaniya ana nufin sahum malaiku takwas wato sahu takwas na malaiku wanda babu wanda ya san adadin su sai allah ta'ala ba ana nufin kwaranni guda uku wato mala'iku guda takwas ba a tafsirin Abdullahi ibn Abbas yake cewa ana nufin sahu na mala'iku guda 8 wanda ba wanda ya san adadin su sai Allah wanda wala ita ce maganar Ad-Dahhak ibn Muzahim shi ma daidai da wannan ya faɗa Hasan al-Basri yace Allahu a'lamu kamhum asamaniya am 8000 Allah dai ya san ko da wane su shin ana nufin guda 8 ko ana nufin 8000 sannan yace wa mala'ikatak mala'iku hamalatul arsh suna cikin mala'iku yace hamalatul arsh wa mala'iku ne kuma sannan aka saki cewa mala'ikatak wannan shine malamai suke kira athful am ala al khas wato akawo abu a kebe sannan kuma akawo shi cikin wato a jumlace an ambaci hamalatul arsh an ware su da ambato saboda a nuna wani muhimmancin su na musamman sannan kuma aka ambaci sauran mala'iku gaba daya wanda hamalatul arsh za su shiga cikin waɗannan mala'ikun da aka ambata mala'iku Allah ta'ala ya halicce su ta da haske ya halicce su daga haske kamar yadda Muslim ya rawaito hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam min ma usfiha lakum an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga harshen wuta sannan kuma an halicci adamu daga abinda aka wasafta muku aka bayyana muku shine an halicce shi daga tabo min turabin ko min tin dora ka wannan shine halittar mala'iku halittar mala'iku halitta ce ta haske wa jami'a khalqika da dukkanin halittarka wannan ma shi ma athful am ne alal khas an yi adafin al'am alal khas domin aka ce wa jami'a khalqika hamalatul arsh sun shiga wa jami'a khalqika mala'iku sun shiga dukkanin su halittar Allah ne amma aka ambaci mala'iku su kadai duk da cewa za su shiga cikin wa jami'a khalqik domin a nuna tunda maganar shaida ake yi to mala'iku su suka fi cancanta su yi shaida domin su suka fi kowa tsarki a cikin mutane domin ana cewa shaida ana bukatar adali to babu shakka mala'ika zai fi zama adali sama da kowa da maqamul ishhad ne sai aka ambaci mala'iku aka ambaci hamalatul arshi aka ambaci mala'iku gaba daya sannan aka fadi sauran halittu a dunkule wannan shine wata ila hikimar da ta sa aka ambaci halittu a dunkule sannan su kuma mala'iku aka ware su da ambato duk da cewa za su shiga karkashin halittu din annaka anta allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak cewa kai ne abun bauta kai kadai ba tare da kana da abokin tarayya ba wahdaka tawkil ne ce anta allah la ilaha illa anta babu abun bauta sai kai sannan aka saki cewa wahdaka kai kadai sannan aka saki cewa la sharika lak ba tare da abokin tarayya ba wanda dukkan wannan muakkidat ne abu ne da karfafa maganar ne idan ka ce la ilaha illa anta kana nufin shi kadai kuma kana nufin ba shi da abokin tarayya kuma aka sake fito da wahadaniyar ubangiji aka ambace ta sannan aka sake kore shariki don dai a kara karfafa maganar wa anna muhammadan abduka wa rasuluka sannan annabi muhammad bawanka ne kuma manzanka ne ya faɗi wannan kamar yadda ya zo a cikin ruwayar sau hudu wani mun ce wannan ruwayar tana da rauni hadisi na bakwai ko na biyu a wannan darasin namu shine allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukru allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukru wa tu allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya allah abinda nawaye gari da shi ko nawaye gari a cikin sa na ni'ima aw bi ahadin min khalqika ko wani daga cikin halittar kai waye gari da shi na ni'ima fa minka wahdaka to daga wajenka ne kai kadai la sharika lak ba ka da abokin tarayya falaka alhamdu wa laka ash-shukru godiya ta tabbata gare ka yabo da kirari sun tabbata gare ka wa laka ash-shukru kuma godiya ta tabbata gare ka wannan hadisi Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Sunni da Ibn Hibban sun rawaito shi. Abu Dawud ya rawaito shi a cikin littafin As-Sunan,